mabiya ikkilisiyar United Methodist Church dai sun ayyana aniyarsu bayan kwarya-kwaryar zanga-zangar da mabiyar suka yi a satin da ya gabata a jihar Bauchi. Na fi cewa daga wannan ikkilisiyar inda suka gudanar da taro a headquarter ikkilisiyar da ke Jalingo fadar mulkin jihar Taraba karkashin jagorancin Bishop John Wesley Yohana sakamakon amincewa da auren jinsi da ya ludu da Madigo da majalisar gudanarwa ta ikkilisiyar ta yi a taron da ta saba gudanarwa na kowane bayan shekaru hudu a kasar America cikin watan Mayu da ya gabata. Bishop John Wesley Yohana shine wanda ya jagoranci taron jin kadan. Bayan kammala taron ya koyi taron manema labarai inda ya bayyana hujjojinsa kamar haka:
Bible ya hana, dokan kasarmu ya hana, kuma al'adunmu sun hana. Saboda haka mu za mu bi abinda Bible ya faɗa da kuma za mu jawo illa ma ƴaƴanmu da kuma jama'anmu ba. Wannan shine abin da ya sa mu ba za mu zauna a ecclesian da ana luwadi ba.
Bishop, mai sauraro zai iya san cewa akan wani zance ne da ya sa kuka daure cewa wannan church na UNCN wato United Methodist Church kuka koma Global Methodist Church?
Akan zancen luwadi nan shine wayanda ba su yarda ba shine suka tashi da suna Global Methodist Church, wanda mu ma yanzu muna Global Methodist domin ba mu son luwadi ba, mu yarda da luwadi ba, kuma ba za mu goyi bayan sa ba.
Shi kuwa nashi bangaren Zakariya Zabgai wanda ke zama sakataren wannan committee na zartar da wannan hukuncin na ficewa daga cikin wannan ecclesiar na United Methodist Church da kuma komawa sabuwar ecclesia mai suna Global Methodist Church, inda yake
akan wannan batu ne ya sa muka yanke hukunci mu tattara mu koma inda ake karantarwa na littafi mai tsarki akan yadda ya dace. Har ma ya kara da cewa suna goyon baya ga dukkanin kokari da shugabanni suka yi domin warewa daga waccan ecclesiar zuwa wata sabuwar ecclesia domin ci gaba da karantarwa kan addinin Christianity.
Jim kadan bayan kammala wannan taron ne sai kuwa Reverend Andy Emmanuel, wanda na daya daga cikin mabiya ecclesiar a Nigeria, inda shi kuwa ya tabbatar da cewa har yanzu suna wannan ecclesiar ta United Methodist Church babu gudu kuma ba ja da baya.
Mu ba mu yadda da auren jinsi ba, amma mu ɗan ecclesiar United Methodist Church ne domin a karkashin tsari nan wanda ake kira regionalization. Wannan tsari ne wanda ecclesiar mu ta ayana a ba kowane yanki na ecclesiar nan cin gashin kanta. Ecclesiar mu bata karbi luwadi ba, sannan mu muna cikin ecclesiar nan zamu ci gaba da bautawa Allah mu.
An samu halartar shugabannin wannan ecclesia na kowane bangare a Nigeria da suka hada da shiyar arewa maso gabashin kasar da ma kudancin Nigeria har ma da yammaci hade ma da gabashin kasar, wato dai kusurowin duka hudu an samu wakilci. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Nigeria.